donc pour l'instant, nous appelons.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Litinin 27 ga watan Janairun shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Niger, Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutum uku tare da jikkatar wasu da dama a wata fashewa da ta auku a jihar.
Ta fashe shi ne ta sanadiyar rayuwar wani karamin yaro da mace a gidan da kuma ainihin wani mutum guda kuma.
Muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. A wannan makon shirin ya duba tsokacin masana akan tasirin 'yancin ƙananan hukumomin Najeriya ta fuskar kuɗi akan rayuwar 'yan ƙasar. Sannan muna tafa da labaran wasanni wanda Murtala Faruk Sanyina zai gabatar mana. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A daidai lokacin da ake gwabza fada tsakanin 'yan tawayen M23 da mayakan da ke samun goyon bayan gwamnati a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, wasu kungiyoyin agaji na sauyawa ma'aikatansu wurin zama saboda barazanar rashin tsaro. Wannan dai yana zuwa ne bayan da rahotanni suka ce 'yan tawaye da ke samun goyon bayan Rwanda a ƙarshen makon da ya shige suka yi ƙirarin ƙwace goma birni mafi girma a yankin mai yawan mutane kusan miliyan 2. Rose Chwenko ita ce shugabar ƙungiyar agajin Mercyco a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ta fadawa muryar Amurka cewa tun a makon da ya wuce kungiyar agajin ke bibiyar lamarin sosai yayin da ake gwabza fadan a goma da kewaye.
Wednesday last week with the fall of Minova followed
tace daga ranar Larabar da ta gabata bayan da 'yan tawaye suka kwace garin Minova daga baya kuma sake garuruwan da ke da muhimman hanyoyin dakon kayayyaki zuwa goma. Lamarin ya ƙara muni ya kuma jefa garin na goma a hadarin fadawa hannun 'yan tawaye. Mun yanke wasu shawarwari. Da farko muka fitar da ma'aikatanmu da ba sa muhimman ayyuka a wurin. Muka kuma kwashe tawagar jami'anmu daga yankin inda babu sukunin ci gaba da gudanar da ayyukan jin ƙai. Yayin da 'yan tawayen M23 suka kai hare-hare a garin goma a makon da ya wuce, sojojin da ke aikin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya guda uku sun mutu a wani taron gaggawa da aka yi a jiya Lahadi. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da a kawo ƙarshen tashin hankalin. Falasɗinawa sun fara komawa birnin Gaza da safiyar yau Litinin yayin da sojojin Isra'ila suka bude wuraren duba ababen hawa akan hanya, suka kuma bar jama'a su koma yankunan arewacin ƙasar da aka rufe tun kwanakin farko na yakin da Isra'ila ta kaddamar akan Hamas. Dubban mutane da galibin su ke tafiya da kafa na akan hanyar zuwa birnin Gaza wanda ya fuskanci lugudan wuta sosai a lokacin da Isra'ila ta kai hare-hare ta ƙasa da kuma ta sama, wanda sojojin ƙasar suka ce sun kai su ne da nufin murƙushe kungiyar mayakan Hamas. Birnin Gaza na daga cikin yankuna da yawa da Isra'ila ta bada umarnin mazaunansa su tashi, lamarin da ya sa jama'a suka yi ta gwagwarmayar neman mafaka a lokacin da ake gwabza yakin. Yawancin mutanen da aka tada sun rasa matsugunansu lokuta da yawa har sai da suka koma zama sansanonin da aka gina da tantuna. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren jiragen sama marasa matuƙi da Rasha ta kai sun lalata wuraren ababen more rayuwa a yammaci tsakiya da kuma gabashin Ukraine a yau Litinin. Sojojin saman Ukraine sun ce sun harbo 57 daga cikin jimlar jiragen sama marasa matuƙi 108 da sojojin Rasha suka harba a cikin dare. Jami'ai a Dnipro, Ivano-Frankivsk da Sumy sun ce hare-haren jiragen saman sun shafi muhimman wuraren ababen more rayuwa. gwamnan Nipro Sarhi Lysak shi ma ya faɗa ta kafar sadarwar Telegram cewa haran da Rasha ta kai yau Litinin ya jakkata akalla mutane 5 a birnin Nikopol. Wani jami'in diplomasiya na gwamnatin Taliban da ke mulki a Afghanistan ya gargadi Amurka a yau Litinin game da barazanar mai da martani akan tsara wasu 'yan kasar Amurka a Afghanistan. Manufarmu ita ce cimma matsaya ta hanyar lumana, abinda Suhail Shaheen, jakadan Taliban a Qatar, ya faɗa wa muryar Amurka kenan a wata rubutacciyar sanarwa. Ya yi magana ne kwanaki 2 bayan da sabon sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya yi barazanar cewa ta yi Washington ta ba da tukuicin kuɗi masu tsoka ga duk wanda ke da muhimman bayanai akan shugabannin Taliban, abinda ke nuni da cewa ta yi akwai ƙarin Amurkawa da aka yi garkuwa da su a Afghanistan fiye da yadda aka sani a baya. A makon da ya gabata, mahukuntan Afghanistan suka saki wasu Amurkawa 2, Ryan Corbett da William McKenty, yayin da ita kuma Amurka ta saki wani dan Taliban da aka yankewa hukuncin ɗaurin rai a gidan yaron gwamnatin tarayyar Amurka bisa zargin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma ta'addanci. Gwamnatin tsohon shugaban Amurka Joe Biden ce dai ta yi zaman shawarwarin musayar fursunonin.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, hukumomi a jihar Niger, Nigeria sun tabbatar da mutuwar mutum uku yayin da wasu da dama suka ji rauni a wata fashewa da ake kyautata zaton nakiya ce da ake amfani da ita wajen haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar. Daga mina ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari.
Wata fashewa da ake kyautata zaton bam ne ta hallaka akalla mutane uku tare da jikkata wasu da dama a jihar Niger, Nigeria. Rahotanni daga garin Sabon Fegi ta karamar hukumar Mashegu na nuna cewar har ila yau wannan fashewa ta yi sanadiyar rugujewar gidaje kimanin 12 tare da jefa ɗaruruwan mazauna garin cikin yanayi na rudani. Bayanai dai sun nuna cewa wani mai sana'ar haƙar ma'adanai ne mai suna Malam Yusha'u da ya ajiye wannan abun fashewa da aka bayyana cewa bom ne da yake aikin haƙar zinari da shi, amma kuma sai ya fashe. Hassan Idris Sabon Fegi, wani mazaunin garin ne, ya ce mutumin ya share kimanin shekara guda yana aje waɗannan bama-bamai a wannan gida.
Mai gidan wanda ya kawo wannan nyokiyoyin ba, yi shawo yake.
To, shi dama nan yake zaune koko da yana zuwa aiki ne ya wuce?
Shi ba nan yake ba, kanje yake zaune, kakashi da yake da gidan. Ɗaki ɗaya doka daga ciki yana ajiye kayayyakin.
To, dama ya daɗe yana ajiye kayayyakin kenan?
Ya daɗe yana ajiye, to ya kai kamar sai ya kai shekara ma.
To, me yake da kayayyakin ne?
Yana sai da su ne.
Su bama-baman?
Nyokiyoyi ne, aikin zinari ake da su wajen haƙa zinari.
Okay, yana sai da masu haƙa zinari.
Shi ne yake sayan makwastomomin shi.
Ashe ma yana da su da yawa kenan, ba guda gare shi?
An kawo kusan hillos guda fa aka kawo aka juya a ɗakin.
To, shi ma dai Malam Haruna Sabon Fegi ya ce lamarin ya yi matuƙar tayar da hankalinsu.
A girman asara, gaskiya jama'a ce an yi asara mai yawa sosai ba. Don gidaje manya-manyan gida ma, banda irin gida na laka. Manya-manyan gida an ce
tsakanin. To, shi wannan abin dama ana ajiye shi cikin gari da safe a ɗauka a tafi daji da shi ne koko?
Wallahi ba a ajiye shi a cikin gari, doka ma bai kamata a ajiye shi a gari ba.
Tuni dai kungiyar masu haƙar ma'adanai ta jihar Niger ta ce wannan mutum baya cikin kungiyarsu ta masu haƙar ma'adanai. Tsohon shugaban kungiyar, wanda kuma a yanzu haka jigo ne a cikin wannan kungiya, Honorable Muhammad SD Mambo, ya ce duk wani ɗan ƙungiyar mai lasisi baya hudda da bama-bamai.
Membobinmu da ke wannan yankin nan sun tabbatar mana da cewa wannan bawan Allah babu wanda ya san lokacin da ya samu kayayyakin da mare je aje a gidan shi. Saboda duk wani wanda ke sana'an ma'adani ya san wannan sana'a nashi na ma'adani, babu wani mai hankali da zai je aje kayan wuta a gida ko da sauransu.
Wannan an ce sunan shi Yusha'u, kun san shi koko?
Ni dai ban, wallahi ban ma taba ganin shi ba.
No.
Na kuma tambayi membobi na waɗanda na san suna da suna wannan yankin sun ce gaskiya ba su san shi ba.
A yanzu dai hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger ta tabbatar da mutuwar mutane uku kamar yadda shugaban hukumar Abdullahi Baba'ara ya tabbatar.
Na kenan ta fashe shi ne ta sanadiyar rayuwar wani karamin yaro da mace a gidan da kuma ainihin wani mutum guda kuma amma ainihin shi wanda ya jina kyan yadda aka gaya mana cewa wai yayi tafiya zuwa wani gu nace to a bincika ina ne din ina ma son jami'an tsaro su kama shi su zo da shi su gaice shi a zo da shi nan mena.
A wata sanarwa daga rundunar yan sandan jihar Niger ta nuna cewa kwamishinan yan sandan jihar Ebenezer Dan Mamman yayi Allah wadai da lamarin tare da bayyana cewa mutumin da fashewar ta faru a gidansa mai suna Yusha'u ya gudu amma kuma tana gudanar da bincike akan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To sarakunan gargajiya tare da masu ruwa da tsaki da ke yankin tafkin Chad da ya hada kasashen Nigeria, Niger kamar da Chad sun gudanar da taro akan yadda sarakunan gargajiya za su ba da gudunmawa su wajen wanzar da zaman lafiya a yankin wanda ya jima yana fama da matsalar tsaro. Daga Maiduguri ga Ibrahim Mustapha da ƙarin bayani.
Sarakunan gargajiya tare da masu ruwa da tsaki a Najeriya da Jamhuriyar Niger, Kamaru da Chad sun gudanar da tarukan samar da hanyoyin zaman lafiya a yankin tafkin Chad musamman a baya-bayan nan da ake fuskantar are-are da tashi-tashin hankula da ya raba iyalai da dama da gidajensu. Tarun ya gudana a birnin Maiduguri inda ya samu halartar sarakuna daga kasashe da ke hade da tafkin Chad da ma wasu sarakuna a gida Najeriya hade da sarakuna a jihar Yobe da ma jihar Borno. Sarakunan sun gudanar da tarun nasu ne gabanin fara taro da gwamnati wani yankin da ke hade da tafkin Chad za su gudanar nan gaba. Sultan Kachalla Bukar wanda shine sarkin Jammaina a kasar Chad ya bayyana cewa sarakuna suke tare da mutane don haka akwai bukatar gwamnatoci su hade da su don a gudu tare a tsira tare domin rashin hadin kan sarakunan ci baya ne.
Wannan taro yana da muhimmanci so mu muke da haɗin fito fada musu akan cewa wannan abin da ake yi gaskiya kike bin Allah sarakunan yanzu suna da rawan da za su taka saboda mutane aka ce sarki zai magana mutane za su fito su samu wannan nasarar sarakuna yana da kuma sannan duk abin da muka faɗa mutane suna yi shi yasa muke so gwamnati ta ba mu wannan dama fito mu mu taka rawa.
Shi ma a nasa jawabi mai martaba sarkin Fika wanda shine shugaban majalisar sarakunan gargajiya na jihar Yobe Dr. Muhammadu Abali ibn Muhammadu Idris ya ce haɗin kai tsakanin sarakunan gargajiya na yankin tafkin Chad zai taka muhimmiyar rawa wajen maido da zaman lafiya da ci gaba.
Na ga cewa wannan zai amfani mu haɗa kanmu da sauran sarakunan da suke Lake Chad basin din nan. To mun zauna mun understanding kanmu da ake faɗa na samun zaman lafiya. Abubuwan sarakuna da za su iya yi mu ga yadda za mu taimaka wa wannan authority din mu ga yadda za a haɗa kanmu.
Muhammad Nuhu, sakataren hukumar gudanarwar yankin tafkin Chad ya ce haɗewan gwamnonin kasashen yankin tafkin Chad da sarakuna zai taka rawa wajen wanzar da zaman lafiya.
Sunana Muhammad Nuhu ne kuma sakate na Lake Chad Basin Commission. Taron da sarakunan gargajiya taro ne da muka shirya kasashen da Boko Haram suka yi banna ga jawo mana matsala ka tattara mutane waɗanda aka kora daga gidajensu da na Kamaru da na Najeriya da na Chad da na Niger kansu guda a kowane lokaci suna iya ji ma juna waya sun fahimci juna suna iya magana tare da juna. To ba za a iya yin wannan ba sai an hada da sarakunan gargajiya domin kai maganan mutane waɗanda abu ya shafa ai mutanen sarakunan gargajiya ne. So shi yasa kaga meeting din nan sarakunan gargajiya yake da muhimmanci kwarai da gaske.
Shi ma shugaban masunta Alhaji Abubakar Gamandi ya ce sarakuna suna da abubuwa guda biyu wajen ba wa talakawa goyon baya tare da jin bukatar su wannan zai taimaka matuka.
Sunana Alhaji Abubakar Gamandi nine shugaban masunta na tafkin Chad. Wannan taron yana da muhimmanci dan ni na halarci irin wannan tarukan so da dama na je Jammaina da je Kamaru duk a irin wannan taron. Amma gaskiya wannan da yanzu ya bani wato wasu abubuwa daban wanda yake san fi waɗanda na halarta. Wato shi wannan gaskiya an ce a gaya ma juna gaskiya ne. Sarakuna da magoya bayan su, hukuma, gwamnati, sojoji, kowa ya gaya ma kowa gaskiya ne, kowa ya kawo gudunmuwa ya zamu yi mu ceci al'ummar mu. Wannan shine abin da ake bukata. Gudunmuwar su kuma ita ce kawai kacal guda biyu ce. Na daya su ba talakawan su goyon baya kuma su kirawo su. Wannan shine idan za su kirawo su su ba da goyon baya a yi da su, to wannan shine kawai in suka yi wannan sun kare abin da ya kamata.
Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim Mustafa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga shirin ‘yan ƙasa da hukuma.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba.
Masarai, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Maza-maza gwamnatocin ƙananan hukumomi su fara yin ayyukan raya ƙasa, tabbatar cewar sun samarwa da matasa aikin yi.
Ƙananan hukumomi yanzu za a yi musu alƙalanci ne da abin da suka yi. Yanzu kuɗi na ƙarƙashin su.
Su sani cewa su gwamnoni suna da immunity, rigar kariya, amma shi local government chairman ba shi da rigar kariya nan take. Hukumomi irin su ICPC, FCC za su iya dira a kansa su kama shi.
Yau shirin na tafane da tsokaci akan tasirin ‘yancin ƙananan hukumomin Najeriya ta fuskar kuɗi akan rayuwar ‘yan ƙasar. A dakace mu.
Yau ga wasu nan kuke nukura. Don mun san ‘yance mun nasara, wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani don akara ko ohwa gama ko wasan.
Madalla, masu ware a tsakiyar shekara da ta gabata ne kotun kolin Najeriya ta fassara tare da yanke hukunci akan sassan kundin tsarin mulkin ƙasar da ke magana akan sarrafa kuɗaɗen ƙananan hukumomi, inda ta haramta wa gwamnonin ƙasar tsoma hannu da baki akan dukiya mallakar ƙananan hukumomin, musamman kasan kuɗi da ƙananan hukumomin ke samu daga asusun tarayya a kowanne wata. Haka kuma kotun ta koli ta haramta wa gwamnonin naɗa kantumomi domin tafiyar da mulkin ƙananan hukumomi. Akan da ya biyo bayan matakin ofishin babban attorney kuma ministan shari'a na Najeriya ne wanda ya mika wannan batu gaban kotun kolin domin ta yi fassara kuma ta bada hukunci, la'akari da cewa an daɗe ana muhawara cewa kundin tsarin mulkin Najeriya ya haranta wa gwamnoni saka hannunsu akan kuɗaɗen ƙananan hukumomi. Kuma bayan nazari, kotun ta ce gwamnonin ba su da hurumin taɓa kuɗaɗen ƙananan hukumomin, kana kuma abin da suke yi na naɗa kantumomi domin tafiyar da mulkin ƙananan hukumomin haramun ne. To ga alama dai gwamnatin tarayya ta himmatu sosai wajen ganin gwamnonin sun mutunta wancan hukunci na kotun koli, inda a 'yan kwanakin nan wata sanarwa da kakakin shugaban Najeriya Mr. Sunday Dare ya fitar ta tabbatar da cewa daga wannan wata na Janairu gwamnatin kasar za ta fara aiki ga dangadan da umarnin kotun, inda kowace daga cikin ƙananan hukumomin Najeriya 774 za ta fara karɓar kuɗinta daga asusun tarayya kai tsaye. Yanzu haka dai masana sun fara tsokaci akan wannan mataki na gwamnatin Najeriya. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, masanin kimiyyar siyasa da dabarun mulki na Jami'ar Bayero Kano, ya fayyace abubuwan da 'yan Najeriya ke sa ran gani a wurin shugabannin ƙananan hukumominsu a ƙarƙashin wannan sabon tsari.
Haɓakar ayyuka a ƙananan hukumomi. Maza-maza gwamnatocin ƙananan hukumomi su fara yin ayyukan raya ƙasa, samarwa da matasa aikin yi, kasuwanni da harkar noma za su daɗa inganta. Kuma za a sa rai a ga cewa sun rage ɓarna da ta'adi irin wanda suka yi ya haddasa cewar wasu gwamnonin su riƙe kuɗin, don suna son kada a koma gidan jiya sai sun yi wannan. To haka kuma za a sa rai a ga cewar ƙungiyoyin matasa da ƙungiyoyin cigaban demokaradiyya sun mai da hankali wajen sa ido a ganin cewar gwamnonin ba su sake komawa ta bayan gida sun karbe kudin ba, musamman la'akari da cewar yawa-yawancin shugabannin kananan hukumomin waɗanda gwamnoni suka ɗauki ɗora ne da sunan zaɓe.
Baya ga masana kimiyyar siyasa da sha'anin shugabanci, su ma 'yan gwagwarmayar shugabanci na gari sun tofa albarkacin bakinsu. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata, daraktan ƙungiyar Kaja, ya ce samun 'yancin kuɗaɗen ya buɗe sabon ƙalubale ga su ƙananan hukumomin.
A baya su kansu gwamnatoci sukan yi ikirarin cewa akwai fa ƙananan hukumomin da abin da ma suke samu don baya isarsu. Sai sun taimaka sun cika musu ma suke iya biyan albashi su yi ayyuka a ƙananan hukumominsu. To yanzu idan ya kasance an rabu kowa ya kama gaban shi, to za a gani waɗanda ba za su iya ba, kaga ƙalubale ne a gaban waɗannan ƙananan hukumomi su tashi su ƙara fito da wasu hanyoyi. Tasiri na biyu, su ma yanzu ko ba komai ƙananan hukumomi yanzu za a yi musu alƙalanci ne da abin da suka yi, yanzu kuɗi na ƙarƙashinsu.
To amma Dr. Muhammadu Uba da ya cika kwanaki 100 a kujerar shugabancin ƙaramar hukumar Birnin Kudu ta jihar Jigawa, ya ce 'yancin da suka fara cin gajiyarsa ne ya ba shi damar cimma nasarori a kwanaki 100 na farkon mulkinsa.
An ka ɗauki makarantu, asibitoci, ga kayan aiki, ga komai, har haihuwa za su iya karɓa yanzu a asibitocin nan guda uku wanda muka gyara. Masallatai na Kamsu Salawati mun gina ɗaya har guda biyar a cikin kwana 100. Mun yi masallacin Juma'a guda ɗaya. Mun ɗau mutum 340 wanda NCE holders ne wanda za su koyar a makarantunmu. Wannan ba na maganar ɓangaren ruwan sha, ɓangaren noman rani.
Me ciyaman zai cewa shi ne ƙalubale a wannan kwana 100?
Ƙalubale ba a rasawa, amma dai mu gaskiya mun same shi kaɗan. Saboda dama mu a jihar Jigawa, idan ka yi maganar autonomy ma mu ba wai sabon abu ba ne. Domin tun lokacin da muka hau, mu a sanin mai girma gwamna ma full autonomy yake ba mu. Ba ruwan mai girma gwamna a cikin harkar kuɗin local government.
Harkan ba ya zan kurra. Daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura, ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi kote na sasamura.
Yayin da shugabannin ƙananan hukumomi ke maraba da farin ciki da 'yancin karɓar kuɗaɗensu daga asusun tarayya a can Abuja, babu katsalandan daga gwamnoni. Barista Ibrahim Cedi na ƙungiyar lauyoyin Najeriya na cewa
dukkan wani abu da gwamna yake iya yi da kudin san an turo masa, to shi ma karamar hukuma haka nan ake tsammanin shugaban karamar hukuma ya aiwatar ta hanyar bin dokokin da suka tanadi office dinsa, ba kamar yadda ake yi da gwamnoni sune suke tasarrufi da kudaden local government ta yadda suka ga dama ba. Anan sakamakon da zai wannan autonomy din da aka ba su zai haifar shine duk fa local government chairman din da ya je ya karkatar da kuɗi ko kuma ya dakata gwamnansa yayi wani abu da ba daidai ba, to fa shine zai zamanto a hannu. Su sani cewa su gwamnoni suna da immunity, rigar kariya, amma shi local government chairman ba shi da rigar kariya. Nan take hukumomi irin su ICPC, FCC za su iya dira a kansa su kama shi.
Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Na yi shirin nobin sako na dauniya, dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya. Zan zayyano kamannin ta dan dubayya, ka dauki alƙalami zana in zaka iya. Fado masu kogin ba za na kosa ba, ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba. Shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba. Ku gyara zama labarin ban faru ba, tafiya ce nake ta yi mai nisa, ban san ina zanu bani na nausa. Ga zuciya na tafadin ka da umbasa, ina tafe da yi karo da ɗan Musa. Ya so in ɗan huta ni kwanace ban gaji ba.
To ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
‘Yan sanda a Ingila sun soma bincike kan zargin kalaman ɓatanci da barazana da aka yi wa alƙalin wasan ƙwallon ƙafa Michael Oliver a lokacin wasan gasar Premier da Arsenal ta buga da Wolves a jiya Lahadi. Lamarin ya faru ne bayan da alƙalin wasan ya baiwa ɗan wasan Arsenal Miles Lewis Kelly jan katin kura sakamakon shigar mugunta da ya yi wa ɗan wasan Wolves Matt Doherty a minti na 43 na wasan. Alƙalin wasan ya yanke hukuncin ne bayan tuntuɓar takwaransa mai kula da hoton bidiyo wanda ya tabbatar masa da aikata laifin. Hukumar shirya gasar Premier da ta bada umarnin gudanar da binciken ta ce ba za ta lamincewa kalaman cin zarafi da barazana ga kowane alƙalin wasa ba, don haka take shirin ɗaukar tsatsauran mataki kan abin da aka yi wa Oliver a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. A cikin wata sanarwa da ta fitar, hukumar ta ce an kaddamar da jerin bincike-bincike kan wannan lamari tare da zimmar hukunta duk wanda aka sama da aikata laifi. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United Ruben Amorim ya caccaki lamirin ɗan wasan gaba na kungiyar Marcus Rashford bisa koma bayan da ɗan wasan ke fuskanta wanda ya sa yake kwashe tsawon lokaci a benci. Ɗan wasan na gaba ya kwashe tsawon makonni 7 ba tare da samun gurbin buga wasa ba a kungiyar, ciki har da wasan da United ɗin ta doke Fulham da ci 1 da nema a jiya Lahadi. Wannan ya sa kocin ya fuskanci suka da matsin lamba na cewa yana tauyewa ɗan wasan ƴanci da rashin bashi dama. Alhali yana daga cikin ƴan wasan da suka bada gagarumar gudunmuwa ga ci gaban kungiyar na tsawon lokaci. To sai dai kocin ya bada hujjarsa na ɗaukar wannan matakin, yana mai cewa ɗan wasan yana fama da mummunan koma baya, lamarin da ya haifar da ma rashin tabbas ga makomarsa a kungiyar. Dan kasar Italiya Jannik Sina ya sami lashe babbar gasar tennis ta Australian Open ta bana karo na 2 a jere. Sina, wanda shine dan wasan tennis na 1 a duniya a halin yanzu, ya doke mutum na 2 a duniya Alexander Zverev da turmi 3 a jere a wasan karshe ta gasar da aka fafata a birnin Melbourne a jiya Lahadi. Wannan nasarar da ta baiwa Sina damar lashe kofin babbar gasar tennis ta Grand Slam 3 kenan a rayuwarsa, duk kuwa da cewa yana fuskantar wata tuhuma ta amfani da kwayoyi masu ƙara kuzari da yanzu haka ake cikin shari'arta. To ƙarshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To a takaice, a daidai lokacin da ake gwabza fada tsakanin 'yan tawayen M23 da mayakan da ke samun goyon bayan gwamnati a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo, wasu kungiyoyin agaji na sauyawa ma'aikatansu wurin zama saboda barazanar rashin tsaro. Wannan dai yana zuwa ne bayan da rahotanni suka ce 'yan tawaye da ke samun goyon bayan Rwanda a ƙarshen makon da ya shige suka yi kirarin kwace goma, birni mafi girma a yankin mai yawan mutane kusan miliyan 2. Falastinawa sun fara komawa birnin Gaza da safiyar yau Litinin, yayin da sojojin Isra'ila suka bude wuraren duba ababen hawa akan hanya, suka kuma bar jama'a su koma yankunan arewacin kasar da aka rufe tun kwanakin farko na yakin da Isra'ila ta kaddamar akan Hamas. Dubban mutane da galibinsu ke tafiya da kafa na akan hanyar zuwa birnin Gaza, wanda ya fuskanci lugudan wuta sosai a lokacin da Isra'ila ta kai hare-hare ta ƙasa da kuma ta sama, wanda sojojin ƙasar suka ce sun kai su ne da nufin murƙushe ƙungiyar mayakan Hamas. Hare-haren jiragen sama marasa matuƙi da Rasha ta kai sun lalata wuraren ababen more rayuwa a yammaci, tsakiya da kuma gabashin Ukraine a yau Litinin. Sojojin saman Ukraine sun ce sun harbo 57 daga cikin jimlar jiragen sama marasa matuƙi 108 da sojojin Rasha suka harba a cikin dare. Wani jami'in diplomasiya na gwamnatin Taliban da ke mulki a Afghanistan ya gargaɗi Amurka a yau Litinin game da barazanar mai da martani akan tsara wasu 'yan ƙasar Amurka a Afghanistan. Manufarmu ita ce cimma matsaya ta hanyar lumana, abinda Suhail Shaheen, jakadan Taliban a Qatar, ya faɗawa muryar Amurka kenan a wata rubutacciyar sanarwa. Ya yi magana ne kwanaki 2 bayan da sabon sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya yi barazanar cewa ta yi Washington ta ba da tukwicin kuɗi masu tsoka ga duk wanda ke da muhimman bayanai akan shugabannin Taliban.
Masu sauraro baki ɗaya, abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 5 kenan na safe agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin, sai injiniya Mobile, ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.